يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وديار جنجنة تبتغى الله سبحانه وتعالى ديار دمونا ساتية الصبر يومنا 28 جوات الربيع الآخر تجرم ما يكن الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبودة اليهود لأربعين ديدي كذا ميلادية yau nago wata biyar ga watan daya shekara ta 2019 mun dawo din ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama idan in wabu su manta ba sati da ya gabata mun karkara bayani a cikin babin da ke magana akan soyayya da aka yau babin da zamu tashi malai ce babu qaulillahi ta'ala inna mazalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a wala takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin malai ce wannan babi zai magana akan ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna mazalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu kunga wancan shedan din yukhawifu awliya'ahu yana tsoratar da ku waliyansa Allah ce fala takhafuhum kada ku tsorace su wa khafuni in kuntum mu'minin ku tsorace ni matakar da ku mummune ni idan ka lura da taken wannan babi da kuma nasusan da malaka kawo a cikin wannan babi ayoyin alqur'ani mai girma guda uku da waɗansu hadisai guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka fahimci abinda malam ke so ya tattauna a wannan babi shine akan al-khawfu tsoro shine babin ke so ya magana akai idan yan uwa ba ku manta ba mun yi bayani cewa abinda ake kira ibada ita ce duk abinda Allah subhanahu wataala yake so ya yadda da shi ko ya kiran yi bayi akan a yi mishi wannan a matsayin bauta duk abin da Allah ce ku yi min abu kaza to wannan abin ya zama ibada duk abin da Allah ya nuna cewa ina son abu kaza abin ya zama ibada duk abin da Allah ya nuna cewa zan ba da kyakkyawan sakamako akan abu kaza to wannan abin ya zama ibada to tsoro na daga cikin al'amuran da Allah subhanahu wataala ya kiran yi bayi akan a yi mishi da wannan sai aka fahimci cewa kenan ashe tsoro na daga cikin nau'o'in ibada ga Allah subhanahu wataala to kuma idan ba ku manta ba karatun baya mun yi shi akan al-muhabba soyayya kuma san Allah ya saka mu da alheri kuma mun yi bayani cewa ibada tana ginuwa ne akan doran waɗansu abubuwa guda uku duk ibadan da aka gina ta ba akan waɗannan abubuwa guda uku ba to ba ibada ce ga Allah subhanahu wataala ba shine suke kira raka'izul ubudiyya wato sune ginshikai doran abin da ibada take hawa kansu ta zauna abu na farko al-muhabba ita ce muka tattauna a satin da ya gabata duk ibadan da za a yi ma Allah dole ya wajaba ta zama an yi wannan ibada ne an gina ta ne akan soyayyen Allah subhanahu wataala wanda ke bautan Allah yana jin haushin Allah ko yana jin haushin bautan wannan Allah baya karɓan wannan ibada shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya bauta ma Allah da soyayya kawai yake bautan Allah shi baya tsoro bai kwadayi to wannan suka ce zindiki ne irin bautan Allah da dama daga cikin sufiya suke yi masu bautan Allah ma kenan banda wanda suke ma Allah rashin kunya to abu na farko kenan dole a gina bautan Allah akan soyayya abu na biyu dole a gina bautan Allah akan arraja'u ana kwadayin wani abu daga gurin Allah ana kwadayin aljannansa ana kwadayin rahamansa da gafaransa duk bautan da aka yi ma Allah subhanahu wataala babu kwadayi to wannan bautan ba ta da kima a wurin Allah subhanahu wataala to abu na uku shine alhaufu tsoro duk bautan da za a yi ma Allah dole a gina ta akan ana tsoron Allah ana tsoron ukubarsa ana tsoron hushinsa ana tsoron azabansa ana tsoron mutansa waɗannan abubuwa guda uku su ake kira raka'izul ubudiyya su ne bautan Allah take ginuwa a gurinsu da haka wanda ya ɗauki sashi ya ƙyale sashi to bautan shi ba ta karɓa ba a wurin Allah wanda ya bauta ma Allah bil mahabbati kawai saboda yana son Allah kamar yadda muka ce malaman suna cewa nan zindiki ne wanda ya bauta ma Allah bil raja kawai shi ba wai san Allah yake yi ba amma yana kwadayin aljannan Allah to wannan murji'i ne murji'i shine suke kiran su al-murji'a za mu tattauna akan su insha Allah ta'ala a cikin al-aqidatu wasatiyya idan mun gama wannan littafin to wanda ya bauta ma Allah kuma bil khawf shi kawai tsoro ne ke ɗiban shi yana bautan Allah bai kwadayin komai a wurin Allah ba kuma san Allah yake yi ba wannan mutum ya zama khawarij haruri ya zama khawarij su ne masu bautan Allah akan tsoro kawai shi yasa su ba su da nassosa da ke nuni akan rahama sai dai nassosa da ke nuni akan azaba da haka waɗannan abubuwa guda uku wajibi ne a gina bautan Allah akan su to mun tattauna akan mahabba mun ji inda al-mahabba take to babin yanzu da zamu yi zai magana akan al-khawfu tsoro tsoro ibada ce daga cikin ibadoji da Allah subhanahu wataala ya kiran yi bayi akan su yi masa to tunda Allah ya kira yi bayi akan su yi masa to ta zama bauta daga cikin nau'o'in bautan Allah subhanahu wataala duk abin da ya zama bauta ga Allah to ya wajaba kuma a tsaftace shi a kadaita Allah shi wato idan tsoro ya zama nau'i daga cikin nau'o'in bauta ga Allah to dole ne a tsorace Allah kuma kada a gwama kowa da Allah wurin tsoro da haka Allah kadai ake jin tsoro ba a jin tsoron wani Allah subhanahu wataala idan kun tuna karatun da muka yi akan al-muhabba mun kawo cewa al-muhabba ta kasu kashi kusan uku ko biyu akwai muhabba ta ibada akwai kuma tsoro abin nan akwai muhabba ta dabi'a akwai soyayya ta ibada mun yi bayanin ta akwai kuma soyayya ta dabi'a to haka nan ita ma al-khawf take da wannan karkasuwan wani lokaci al-khawf yana zama ibada tsoro yana zama ibada wani lokaci kuma tsoro yakan zama haramun wani lokaci kuma tsoro yakan zama tsoro na dabi'a da dama daga cikin mutane ba sa iya tantancewa su bambance tsakankanin tsoro na dabi'a da kuma tsoro ta ibada tsoro ta ibada ita ce malaman tauhidi suke kiranta khawfu sirri wato tsoro na cikin zuci wannan tsoron a cikin zuciya take wato akan tsorace abu idan tsoro ta zama ta zuciya wacce za ta zama ta ibada tsoron abu sawa'un yana wurin ko bashi a wurin sannan kuma abin da zai cutar din ana iya gani ko an san shi ko ba san shi ba wanda ya zama kofu sirri idan ya zama wanda aka tsorata ko yana wurin za a tsorace shi ko bashi a wurin ana nan dai zuciya tana takaraya zuciya ta razana ta firgita da al'amarin da ake tsoro sawa'un yana wurin ko bashi a wurin sannan kuma cutar wanda zai iya yi ko ga cutarwan ko ba cutarwan zuciyar mutum ta kari ta razana ta girgiza saboda firgita da wani to wannan ya zama khawfu sirr ya zama tsoro na sirr duk wanda aka yi ma wannan an dauki haƙin Allah an bashi an bauta masa koma bayan Allah ababin tsoro da aka shirka ce babban shirka duk wanda aka yi ma wannan koma bayan Allah to an dauke shi kishiya tare da Allah wanda kuma yi wannan ya zama mushriki shirka na fita daga cikin musulunci domin ya dauki abin da ake yi ma Allah yayi ma wani Allah subhanahu wataala ta wani fassara kana iya cewa duk tsoron da aka gina ta ake neman lada a kanta ko kuma aka gina ta akan ibada to wannan ita ake kira khawfu sirr tsoro ce ta ibada idan kare ya biyo ka sai ka zabara ka gudu zaka ce kana neman lada akan wannan tsoron da kake ba zaka nemi lada ba zaka ba khawfu sirr bane wannan ba khawfu sirr bane idan aka ce ɗan sanda na neman ka sai ka rari a guje ka gudu zaka ce kana neman lada akan wannan gudun da kai ba khawfu sirr bane ba khawfu sirr bane amma wanda ke da wani shehin sa da ya aji ko wani malamin sa da ya aji sai ya kasance yana tsoron wannan malamin yana tsoron wannan malamin yana kwanci akan gadansa amma zuciyar shi na rawa akan wancan malamin in ko da zai ji an zagi wannan malamin to zai kwana yana asa-asa yana cike da razana da firgici da tsoro yana harsashin akwai yiwuwar wata bala'i ko wani fitina ta faru to wannan ya zama khawfu sirr tsoro ne na ibada kuma irin wannan za su ga suna yi ne suna neman kusanci zuwa ga waɗanda suke tsoron da aka ta zama bauta suna neman lada ke ne suna tsoron suna neman kusanci zuwa ga wanda suke tsoro da aka wannan tsoro ya zama tsoro ta ibada ta zama shirka da Allah subhanahu wa ta'ala don haka alamomin tsoron da ake yi kenan ya zama na ibada ko kuma dai a dunkule in kana son ka dunkule ta sosai ka ce tsoron wani abu cikin abin da yake babu wanda ke iya yi sai Allah duk wani abin da kasancewa Allah kadai ke yi bai danka shi a hannun bayi ba sai ka tsoraci wani bawa daga cikin bayi to ya zama khawfu sirri ya zama tsoro ta ibada kamar wanda ke tsoron wani saboda kar wancan ya rike mishi wata ni'ima daga cikin ni'imomin Allah kaga saukar da ni'ima kamar yadda muka karanta a baya al'amari ne daga cikin al'amuran Allah rububiyar Allah ce to sai wani ya ji tsoron wani cewa in fa wani ban bi shi ba to ni'imomin da nake samu da albashin da nake samu da haihuwa da nake da wani ne duk zai tsaya to wannan ya zama tsoro ta ibada kafirci ko kuma mutum ya tsorace wani akan cewa wani in bi baka tsorace shi kai mishi biyayya ba to ƴaƴanka ba za su rayu ba kila kun fahimta wannan tsoro ta zama ta ibada ta zama shirka ta zama kafirci to haka nan dai al'amuran suke kuma irin wannan tsoron shine Allah subhanahu wataala ba mu misali akan mutanen annabi Hud da annabi Hud ya zo ya kausasa magana akan ababen bautan su koma bayan Allah suka razana suka tsorata ko ta ce inna qulu illa ataraka ba'd alihatina bisu kai irin wannan kalmomi da kake fadi tabbas ka kusata abadan bautan mu ne sai suka shafe ka da wata cuta suka samu tabuwan hankali to suna da yakinin cewa idan kai fito na fito da ababan bautan su to cuta za ta same ka ko dai rashin lafiya ko birkicewa hankali ko talauci ko abin da ya kamata to kaga wannan khawfus sirri kenan tsoro kenan na boye irin wannan tsoron shirka ne daga cikin nau'o'i na shirka da Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa idan an fahimci wannan da kyau to za a fahimci wannan babin da haka shine wannan shine tsoron da ake magana na babin ibada tsoro ko ta dabi'a ita wannan tsoron alhamdulillah sananniya ce shine tsoron wani abu da yake ga abin a wurin kuma cutarwan da yake sananni ne kamar yadda nace ga kare a wurin kuma kowa san irin cutarwan da kare ke yi idan ya cizo yana haifar da wata matsala to wannan tsoron ya koma tsoro ta al'ada ta dabi'a wannan tsoron babu laifi a kanta sai dai ita ma idan ta zama za ta hana mutum yin wajibi ko za ta sa mutum ya harama to ta zama harama idan ya zama za ta sa mutum ya harama ko za ta hana mutum yin wajibi wannan tsoro ta al'ada to ita ma ta zama harama amma in ya zama ba za ta tauye wajibi ba ba za ta jawo wani haramci ba shikenan ta koma tsoronta ta al'ada kaga mutum ya fito da wuta wuka tsararanta sai karari kaga wannan tsoro ne ta al'ada tsoro ta dabi'a wannan babu laifi a kanta har annabawan Allah irin wannan nau'in tsoron ta dabi'a ta al'ada tana kama su dubi annabi Musa alaihi salam Allah ya ba mu labari fa faraja minha khaifan yatarqa annabi Musa ya fita daga garin Madina lokacin da aka zo aka ce masa gashi ana neman shi za a kashe fa faraja minha khaifan ya fita cikin tsoro ya tarqabu yana dako to ta ina za a hudo mu kaga wannan tsoro ne annabi Allah ma ya same shi haka nan annabi Ibrahim shugaban masu tauhidi Allah ce fa ujasa minhum khifa da mutane baki suka zo masa ya kawo musu abinci basu ci ba fa ujasa minhum khifa sai tsoron su ya kama shi qalu la tahaf suka ce kar ka ji tsoro da haka shugaban masu tauhidi ma tsoro ta dabi'a tana iya kama shi da haka wannan tsoro ta dabi'a ne ga abin da zai cutar din gashi nan sananni ne kuma wanda ake tsoron gashi a wurin saboda an san sharrin sa ko kuma an san ana tsammanin wani sharri ya faru daga gare shi to wannan tsoro ne na dabi'a to wannan ibadar ita ce zamu yi maganar ta ana malai ce babu qaulillahi ta'ala babin da zai magana akan fadin Allah subhanahu wataala inna ma zalikum ash-shaytan kun ga wancan shedan din kun gan shi can gayi can wancan shedan din yukhawwifu awliya'ahu bima'ana yukhawwifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku waliyansa ne wani strategy ne na shedan sai ya rika cusa mummunai mutanen kirki tsoran waliyan shi sai shedan ya rika nuna muku America fa bala'in hadari ne fa kai ka san America kuwa America ai duk abin da kake yi a gidanka ma tana da wata na'ura idan ta daddanna abin da kake yi a gidanka ma ta sani sai aga kai America to ashe babu lokacin da za a yi jihadi a yankin America kila an fahimta Faransa ai su ne super power a duniya ai wata na'ura Faransa ta kaddamar wannan na'urar zai iya wani mene kuke kiran shi nuclear ai zai iya kashe duniya gaba daya to ire-iren waɗannan miyagun tunanin sai shedan ya rika cusa mummunai yana tsoratar da mummunai waliyansa saboda idan mummunai suka tsoraci waliyan shedan kaga na daidai ba za su yi jihadi akan su ba saboda ya riga cusa mu tsoron su na biyu ba za su yi umarni da mai kyau ko hani akan mummunan aiki ba saboda mene saboda waɗanda za a yi umarnin gare su ko a hana su akan yin wani mummunan aiki suna da bala'in ƙarfi to wannan wahamin shedan ne hauma-hauma ne da shiriri ta a wannan zamani za mu iya gano wannan misalin ƙarara idan kana kallon irin fama-famai na America inda America ta kan riƙa nuna ƙarfinta da irin makaman da take da shi da irin yanda take iya kai mutum daya sai a wani film a ce maka mutum daya America ta tura shi wata kasa shi dai tak ya ji yaki da mutanen wancan kasan yayi galaba a kansu ko kuma a tura sojoji 10 su je su tada wata al'umma gaba daya idan da haka suke da gaske da ba su yaki da Afghanistan sama da shekara 10 Afghanistan fa ba wai musulmi duniya bane waɗansu ƴan tsirarun musulmi ne wanda da dama ma daga cikin musulmi ma ba su yarda da su ba ƴan alƙa'ida kaman ka ce kannin ƴan boko haram da dama daga cikin al'umman musulmi ba su yarda da su ba amma yaki ya haɗa su da America shekara nawa aka fa ake fafata yaki daga ƙarshe dai American ita ta janye jikinta ta gudu ko ba haka abin da ya faru kenan ba to idan da wannan karfin da shedan ke nuna ma mutanen shi America ta kai to da ba a samu awa dai ana wannan yakin ba ya kamata ne kawai su danna na'ura kawai su ga wannan shine dan alƙa'ida kawai aika mishi da wata bomb na musamman kawai ta tarwatsa shi to amma gashi ɗan alƙa'idan nan waɗansu ɗan tsirarun mutane a yankin wata ƙasa ba duka ƙasan bane gabaki ɗayanta yankin wata ƙasa ce amma ga shekara na aka samu ana faɗa da su ya nuna wannan ƙarfin da ake ganin America tana da shi ko Ingila ko wata ƙasa ta kafirai duk hauma-hauma ne rudani ne daga shedan ƙarya ne kun fahimta abin da ke nufi ƙarya ne ba wai ƙarfin ne haka kila suke ganin ba su da shi ba wannan ƙarfin ba zai tasiri ga mu ne ba shine abin da ake nufi wannan ƙarfin ba zai tasiri ga mu ne ba dan da zai tasiri to da ya tasiri akan mutanen Afghanistan da ya tasiri akan mutanen Iraq da mutanen Iraki ma an sai da su daga ban kasa ga baki da amma ga yana sai American ce ta yakin ce ta yakin ce ta yakin da karshe ta zama jikinta ta gudu Korea da take fito na fito da American da American karfin nata ya kai irin yanda ake gani ai da ta garka ke ta amma dai da karshe ba sun suka ta neman abu ayyo to ina wannan karfin da ake ƙaryan shi in an ce suna da nuclear to a saki nuclear kowa ya tafi shi kenan duk ai clearin ɗin kowa da musulmin da kafirai a jesan nan a tashi a gaban Allah kuma a ga wani ne zai ci nasara dan kun tsoron nuclear shi ne ta ni ba taɓa tsoron wani abu shi nuclear ba nuclear da in aka sake shi kowa zai mutu to duk a mutum duk a tafi sai a je a taru gaban Allah sai kuma a ga wani ne zai dariya wani ne zai kuka to wannan wani strategy ne na shedan sai ya nuna muku cewa lalle waliyansa majibintan shi suna da bala'in karfi da aka tsorace su kuma ayan da ta zo kafin wannan ta nuna mana hakan karara domin qur'ani na ce alladheena qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai shedan ya shigar da wannan yamadi din a cikin sahabbai ana ta gaya masa sahabbai kai ai kafirai sun yi tattali na makamai sun yi tattali na mutane mayaka fakhshawhum ku ji tsoron su kai ai mutanen nan akwai bala'in karfi ga yawa ga karfi sai aka yi ta yamadi da a cikin sahabbai cewa lalle su ji tsoron kafirai amma su mun mune na gaskiya me ya same su fazadahum imanan sai wannan ya kara musu imani wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel saka ce mu Allah shine isasshen mu kuma majalla abin dogaran mu ya zama akan Allah kuma suka je aka fafata wannan yakin kuma sun yi galaba ko ba su yi galaba ba sun yi galaba da izinin Allah to da haka shine Allah ke gaya maka inna ma zalikum shaytan lalle kun ga wancan shedan yukhawwifu awliya'ahu yana tsoratar da ku waliyansa ne sai Allah ce fala takhafuhum kada ku tsorace kafirai wa khafun ku tsorace ni ne shikenan tsoro ya zama ibada tunda Allah ce wa khafun ku tsorace ni sai ce in kuntum mu'minin matakar dai kuna da imani ashe tsoron Allah bai samuwa sai ga mai imani tsoron Allah baya samuwa sai ga mai imani da ka alaman imani ne tsoron Allah in aka ce ba da alamomi daga cikin alamomi na tsoron Allah zaka ce na imani zaka ce tsoron Allah subhanahu wa ta'ala daga tunda Allah ya ce a bauta mishi da tsoro to daga wannan tsoron ya zama nau'i daga cikin nau'o'in ibada kenan shi kuma tsoron kafirefa to wannan hauma hauma da shiriri ta ne Allah subhanahu wataala bai yadda mu tsoraci kafirefa domin idan muka tsoraci kafirefa za mu jihadi ba idan muka tsoraci kafirai ba za mu umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka ba haka ne idan muka tsoraci kafirai zamu koma din agendan su kenan za su ka dora mu akan abin da suke so sai abin da suke so zai kamar yadda yake in ka kalli wadansu al'umma da dama za ka tana tsoron kafirai da haka suna jin agendan kafirai ne gabaki daya a rayuwarsu to tsoro ya wajaba mu tsantsanta ta ga Allah subhanahu wataala mu kuma ainihin mu sanya wannan a wani mataki daga cikin matakai na imanin mu kamar yadda muke imanin da Allah haka nan kuma ya wajaba mu sanya tsoron mu ga Allah subhanahu wataala wa qawlihi da farin Allah inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir Allah yake cewa sanu dai cewa mai inna ma ya'muru masajidallahi lalle wanda ke rayar da masallatan Allah man amana billahi shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya kuma yi imani da ranar tashin alkiyama wa aqamas salata ya tsaye da sallah wa ataz zakata ya bada zakka walam yakhsha illa Allah kun bi tsoraci kowa ba sai Allah subhanahu wataala wannan shi kadai ke rayar da masallacin Allah rayar da masallaci ta hanyar gina masallacin yana daga cikin rayuwa a gina masallaci ta hanyar tsaftace masallacin da share masallacin da haskaka masallaci da kansasa masallaci da shimfiɗe masallaci da kuma gudanar da nau'o'i na bautan Allah a ciki duk waɗannan ana kiran su rayar da masallaci da haka wanda ya gina masallaci ya rayar da ɗakin Allah wanda ke share masallaci ya rayar da masallaci wanda ke sanya fitillu a masallaci ya rayar da masallaci wanda ya zuba shimfiɗu a masallaci ya rayar da masallaci wanda yake kansasa masallaci ya sanya turare musamman lokacin da ake da buƙatuwar haka ya rayar da masallaci to haka nan kuma wanda ke abubuwa na ibada sallah karatun alqur'ani da sauran ambaton Allah da yin karatu a cikin masallaci duk waɗannan ana kiran su rayar da masallaci Allah ce to babu wanda ke yin wannan sai wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama kuma ya tsaye da sallah ya bada zakka walam yakhsha illa Allah kuma bai tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala sai ya kawo alkhashiya a wannan gurin alkhashiya kamar yadda yake ina jin a cikin nasosan gaba ya kawo wani nasi na alkhashiya ko wannan ne alkhashiya nau'i ne daga cikin nau'o'i na tsoro sai dai shi bambancinsa da alkhawfu shi ita alkhashiya akwai ilimi a ciki kuma akwai girma a ciki alkhawf tsoro a harshen larabci aka ce tsoro kana iya tsoratan abin da ma ba abin tsoro ba kana iya tsoratan abin da baka sani ba kana kwance a daki sai kyanwa sai ta hau saman kwananka sai tana tafiya sai kana jin motsi sai tsoro ka mutu amma ka tambaye shi menene abin tsoro inda mutum shi ta tambaye shi menene sai fara wallahi ina tsammani ko dai barayi ne kaga bai masa abin da yake tsoron ba kwata kwata kuma abin da yake tsoron abin da wasu suke cewa banza ne ta ko rufi kyanwa ce kai wani lokaci ma mutum yakan tsoraci ganye kawai wani ganye da rika kadawa sai ya ga kai ko dai wani ne ke rike da wani makami ganye ne kuma kawai ke kada iska yana kada ganye da haka bai ma san hakikanin abin da yake tsoro ba kuma abin da yake tsoro wani abu ne ma kaskantacce khaufu kenan ita ko khashiya duk inda kaji an yi magana khashiya to an san abin da ake tsoro sannan kuma an san bala'in tashin hankalin da ake tsoro da haka shi ya sanya khashiya dole ne kaga gangan jiki ma na amsawa tsoron gangan jiki ma na amsa irin wannan tsoron idan tsoron ya tsoro sai kaga mutum ya kasa tafiya in tsoron ya tsoro sai kaga mutum ya kasa magana in tsoron ya tsoro sai kaga mutum yana zubar da hawaye bi ma'ana ya san abin da yake tsoro da haka aka ce khashiyatul lahi tsoro ne na Allah ka san Allahn da kake tsoron sannan kuma ka san irin ukubun da ke wurin Allah subhanahu wataala yasa kake tsoron shi kasan inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman la ghassatan wa 'adaban aliman kasan irin wannan abubuwan sai ya tsorata ka to irin wannan tsoron shi ake kira al-khashiya sabana khawf shi khawf kana iya jin tsoron abin ma da baka sani ba kana iya jin tsoron abin da yake bashi da wani girma kuma kila an fahimci bambancin su to shine sai Allah yake cewa fa ulaika kaga irin wadannan mutane wadanda suka abin nan waɗanda suka yi imani da Allah da ran tashin alkiyama suka tsaye da sallah suka ba da zakka kuma ba sa tsoron kowa sai Allah sai ce fa ulaika kaga wancanan ka fa asa ulaika an yakunu minal mutadin to waɗannan ana fatan su zama cikin shiryayyu sayyidina abdullahi dan abbasin ya ce da inda kaga asa ta zo a cikin alqur'ani dangane da Allah to wannan tabbas ne wajiba ce ba wai a tsani ana tsammani ba ba wai ana tsammanin za su samu gafarar Allah bane a'a wajiba ne ana nufin Allah ya wajabta maka shi zai musu zai sanya su cikin shiryayyu kila an fahimta da haka duk inda kaga asa ta zo asa a harshen larabci ana tsammani ana sara to amma kuma sai Allah ya kawo ta akan al'amarin Allah fa asa ulaika an yakunu minal mutadin ana fatan waɗannan su zama cikin shiryayyu to ana da tabbacin cewa Allah subhanahu wataala zai shiryata da waɗannan mutane kuma an yi amfani da kalmar asa saboda kan ruɗi ya ɗibe su mutum ya ga ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama ya tsaye da sallah ya ba da zakka kuma yana bakin ƙoƙari gurin tsoron Allah sai ya riƙa ganin cewa to ainihin dole ne ma kawai shi kenan ai muni shiryayyu za ka ai dole ma kawai a'a to sai aka kawo asa saboda kar a baka lasisi 100%, bar a baka a matsayin asa ana fata ka ci gaba da fata a wurin Allah ka ci gaba da riƙe waɗannan abubuwa da ka tasa a gaba na tsaye da sallah da bada zakka da tsoron Allah da kuma imani da Allah da ranar tashin alkiyama ka ci gaba da riƙe su gadan-gadan saboda ana fata ne akwai yiwuwa in ka dan kaushe musu a ce an fasa to sai a kawo kalmar asa duk wannan na daga cikin abin da yake fa'idantarwa wa qawlihi da fadin Allah wa minan nas man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah fa idza uziya fillahi idan aka cutar da su fillahi a cikin al'amarin Allah ja'ala fitnatan nas ka azabillah sai ya sanya cutar wanda mutane suka yi masa kaman azaban Allah wato sai ya tsoraci mutane kamar yadda yake tsoratan Allah babu shakka duk wanda yace yayi imani sai Allah ya jarce shi hasiban nasu ay yaqulu amanna hum la yaftanu zai yi wa ce mutane su ce mun yi imani ba a jarce su ba ba zai yi ba duk wanda yace yayi imani sai Allah ya jarce shi wannan jarabawar ko dai Allah ya maka kai da Allah ta hanyar Allah ya jefa maka rashin lafiya ko Allah ya jefa maka talauci ko wani abu wanda zai fito daga Allah kai tsaye ko kuma Allah ya jarabce ka da bayin Allah su yi ta cutar da kai wannan ya zaga wannan ya daka wannan ya kaza nau'o'in cutarwa daga mutane har wani a kwace mishi mata wani a kwace mishi dukiya wani a tasa shi a gaba a tsangune shi duka waɗannan nau'o'in cutarwa ne to wani idan ya ce ya yi imani sai Allah ya masa wannan shikenan sai kuma hakan jarabawan da Allah ya masa ko dai jarabawan daga Allah kai tsaye ko kuma daga bayan Allah sai wannan ya sanya shi sai ya bar imani sai ya koma yana tsoron bayi kamar yadda yake tsoron Allah to wannan alama ce daga cikin alamomin rauni imani ya wajaba tsoraci Allah sama da yanda za a tsoraci komai sama da yanda za a tsoraci kowa to shine wannan a cikin ba mu labari wa minan nasu daga cikin mutane mai ya qulu amanna billahi akwai wanda zai bude baki ya ce nayi imani da Allah to ana jaran jarabawa kenan ko fa idza uziya fillahi idan aka cutar da shi a cikin tafarkin Allah ja'ala fitnatan nas ka azabillah sai ya koma ya dauki wannan fitina wannan cutar wanda mutane suka yi masa sai ya koma kuma kaman azaban Allah azaban Allah tana da wani sifofi guda biyu dake dan abin nan rabe da ita na farko dai duk mummuni wanda ya ce yayi imani zaka ga yana tsoron azaban Allah yana guje mata sannan abu na biyu kuma zaka ga yana muwafaka da Allah domin kar ya riskar da shi da wancan azaba da haka azaban Allah tana da sifofi guda biyu ana guje mata ana kuma yin abin da yake so domin kare sada da kai da wancan azaba. To wanda ya maida fitinan mutane cutarwa mutane kamar azaban Allah kenan yana guje ma cutar wanda mutane suke masa yana muwafaka da su cikin abin da suke so. Kun fahimta? To wannan duk wanda ya dauki cutarwa mutane a matsayin irin wannan yana tsoron America, yana tsoron Ingila, sai ya kasance yana tataka tsantsan kar ya fada cikin azaban su. Hakan sai ta sanya yana muwafaka da su cikin duk abin da yake so. To ya maida fitinatan nasa ka azabillahi. Wannan alama ce daga cikin alamomi na raunin imani. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala domin ya nuna mana yanda masu imani na gaskiya suke sai ya hakaito mana akan babanmu Annabi Ibrahim alayhi salam da aka tsaya aka cutar da shi aka azabtar da shi abinda yake gaya wa mutanansa wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultana alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Annabi Ibrahim ce taya za a yi in ji tsoron ku alhalin kuna shirka da Allah wa kaifa akhafu ma ashraktum taya za a yi in ji tsoron da ku abin nan shirkan da kuke ma Allah wala takhafuna annakum ashraktum billahi ku ba ka tsoron kuna yin shirka da Allah taya za a yi in tsorace ku. To da ka wannan tsantsanta tsoro kenan ga Allah subhanahu wata'ala. Tsoron shi da Allah ya sanya bai tsoron kowa kanku ma bayan Allah. Kuma wannan ita ce alamar mummune na gaskiya. Duk wanda tsoron Allah ya samu rabo mai tsoka a cikin zuciyarsa, to tsoron wannan Allah kuma yakan yi ƙasa. Tsoron wannan Allah yakan yi ƙasa. Gurgurdan abin da ka samu na tsoron Allah, gurgurdan abin da kake ragewa na tsoron wannan Allah. Shi ya sanya kaga mummune babu wanda ke iya fafatawa da su. Dubi Khalid lokacin da suke fafata yaki da ƙasan Faris, Iran. A lokacin nan ƙasan Farisa su ne mafi ƙarfi a duniya, hababin ƙarfi na soja da sojan Rum. To a lokacin nan Khalid ya fuskanci shugaban ƙasan Farisa, shugaban mayakan su Rustam. Haka ya tsaya a gaban shi cikin ƙarfin hali, babu tsoro sai dai tsoron Allah, ya gaya mishi kausasan maganganu. Har yake gaya masa cewa mu mun dogara ga Allah, kuma kai Rustam ina baka notice daga nan zuwa faduwar rana ka zo ka miƙa wuya ka musulunta ga Allah, idan ba haka ba wannan mulkin naka zai koma kaskanci. Yana mamaki wajubu innan mutanen talakawa dubi rigan da ke cikinka, me kuke da shi na technology, kuna da nuclear? Yace ba mu da nuclear sai dai takobi. Kuna da kaza? Yana mamakin wannan wai wane ne shi zai ga mai irin wannan maganganu. Yace mishi da haka mun dogara ga Allah. Yace ka dogara ga Allah? Yace ka tabbata ka dogara ga Allah? Yace eh. Yace to bari a kawo maka guba. In ka dogara ga Allah ka sha guba. Wani guba ne wanda idan za su yaƙi suke sanya makamansu, duk wanda aka harbe shi jini shi zai tsaya ne nan take mutuwarsa. Ba magana wani yanzu an harbe ka a hannu ba ne, guba ce kawai za ta yi tasiri a cikin jikinka, cikin mintoci ƙanƙani jinin jikinka zai tsaya. Aka ɗauko wannan guba, haka ake ɗauko shi a wani hannu, haka an yi wani kwano mai hannaye, haka aka ɗauko shi aka ce gaya nan in dai ka dogara ga Allah ka sha. Khalid ya ce to ai in ma na sha wannan, in ma wani abu ya same ni al'amari ne daga Allah, a ba wani, kai dai kawai ka sha dai. Haka Khalid ya ɗibo wannan guban ya sha. Ya ce to sai me ne kuma? Haka ya ɗibo guban ya sha. Tsoron Allah ya sa bai tsoron guban ba, ballantana tsoron wanda ya zo da guba. To haka nan al'amari shi ya kasance. Kuma da aka fafata yakin, ai su Rustam sun yi faɗa da mutane, kuma gabaki da aka kace da su daga lokacin aka kwace daular Iran. Wannan ne ya fusata Iranawa, sai suka ce to mu shiga musulunci amma mu zo mu mishi zaban ƙasa, shine aka sani in Shi'a. Ai daga wannan yakin ne da aka yi shi a zamanin Sayyidina Umar, shi yasa ba sa kaman Sayyidina Umar, saboda shi karya daular Farisa.
a zamanin sa ne.
To haka ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah lokacin da suka fafata ga Tatar, Tatar waɗansu irin miyagun mutane ƙarfafa masu ƙarfi na tashin hankali suna bin ƙasashe daban-daban duk ƙasar da suka je sai sun in suka yake sai sun yi galaba akan ta. Da suka zo ƙasan Dimashq suka shigo ƙasan Sham, Ibn Taymiyyah ya kiranye mutane ya zaburar da su don duk sun miƙa wuya. Har a lokacin nan shi sarki ma ya gudu ya san cewa babu yanda za a yi yaƙi da Tata, ba zai taɓa yiwuwa ba ne a fahimtansa. Shi kuma Ibn Taymiyyah ya ce ai Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital, a faretar da musulmi akan jihadi a tabarkin Allah. Da watan azumi ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauki ruwa a bainin jama'a ya ce jama'a kun ga wannan ruwa, ya ce yi sha ruwa, ya ce da haka kowa ya kare azumi aje ai fada da tata a ramu azumin daga baya aje ai fada da tata. Kafin ai fadan ya nemi ganin shi shugaban tatarawan ya tsaya a gaban shi yana gaya mishi ka ji tsoron Allah dan wai musulmi ne ko fa musulmi ne yana amma kuma irin da musulmin nan da shehu ya yaka irin musulmin nan da shehu ya fada ya nuna mishi ka ji tsoron Allah kana zubar da jinin musulmi kana kaza ka tsoraci Allah. Haka ya tsaya na kallon kai wai wannan wai wane ke nan ya isa wai a ce ya zo yana duba na yana gaya mana wannan magana. Aka ce wannan shine Ibn Taymiyyah. To shikenan, to malam bismillah mu ci abincin rana. Wato idan ka tsoraci Allah sai duk wani makiyin Allah ya tsorace ka. A lokacin nan ba yana da ƙarfin halin akan wai ya kama Ibn Taymiyyah kashe bane. Da haka sai tsoron shi ya kama shi. Bismillah ba abinci ce ba ranci abincin zalunci ba. Abincin azzalimi ba zance ba. Ga ruwa ce ruwan azzalimin ma ba in sha ba. Magana ce ko dai ka ji tsoron Allah ko kuma fafata yaki kuma aka fafata yakin. Kuma alhamdulillahi sai Ibn Taymiyyah suka yi galaba akan yakin suka ce tata wanda tarihin duniya ba a taɓa tunanin cewa wa'annan ƴan tsirarin mutane kuma wanda ba su da wani tattali na makamai za su yi galaba sai ga kuma shi ƙasan tata abin nan sai Ibn Taymiyyah sun yi galaba akan tata. Shi ne a lokacin da sarki sai Ibn Taymiyyah ce a nemo sarkin duk inda yake dawo. Sarki ya dawo ya ce ai na san ba ni ne sarki ba yanzu kai ne sarki. Ibn Taymiyyah ya ce Allah ya tsare ni, ya ce ana rajulul milla ko kuma ana rajulul umma, ni mutum ne da nake faɗi tashi domin ci gaban musulunci ko kuma ci gaban al'umma, amma ba mu mulki nake so ba, mulki dai ga mulkin ka ci gaba da 'yan kayanka. Ya ba shi mulkinsa. To haka ne idan ka gangaro nan, ina bada misali ne haka gangaro nan, dubi irin su Malam Abubakar Gumi da sukan tsaya cikin ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa sai da'awa zuwa ga Allah a tara mishi sarakuna gabaki ɗaya na arewaci a ce ya zo ya bayani, kuma zai tsaya cikin tsoron Allah da tawakkali akan Allah zai bayanin abin da yake saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Babu irin harin da ba a kai mishi ba, babu irin sihirin da ba a yi mishi ba. An ta yin sihiri an ta amma duk bai tasiri ba, saboda mene? Saboda tsoron shi ga Allah take. Wanda ya tsoraci Allah za ka ga tsoron wani Allah kuma ba shi da mazauni a cikin zuciyarsa. Ka'idan kenan, da haka tsoron Allah shi ne sirrin komi a cikin rayuwar jama'a musulmi. To shi ne Allah ke bayani cewa daga cikin mutane akwai wanda yake idan an cutar da shi a tafarkin Allah sai ya maida wannan azaban da cutar wanda mutane suka yi masa kamar azaban Allah, kuma wannan rauni ne daga cikin raunin imani. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا دقى أبي سعيد ينا قوك في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم يكتش إن من ضعف اليقين ينا دقى روني إيمان أن ترضي الناس بسخط الله كنيمية دمتاني قودا ذاك فساك الله متن يأب دمتاني زاسي بيش زاسك أو نشيش زاسي مشك يوتا متاني زاس سوش قودا قو أبن نزي فساك الله. To wannan yana daga cikin alamun rauni imani. Wa anta hamadahum ala rizqillahi, yana daga cikin rauni imani ka riƙa gode ma mutane akan arzikin da Allah ya baka. Kaga godiya ga mutane idan aka yi maka abin kirki ya abu ne mai kyau, bal hasali ma cikin hadisi yace wanda ya muku masana alaikum ma'rufan fa kafi'u wanda ya muku abin kirki ku yi mishi mukafa ku saka mishi ku godiya in ba ku da abin da za ku saka mishi ku yi mishi addu'a har sai ya gamsu cewa lallai kun gamsu cewa kun saka mishi a wani hadisi wanda bai gode mutane bai gode mu Allah to amma shi wannan gashi yace ka gode mu mutane cikin arzikin da Allah ya baka da ma'ana wanda ya manta da asalin source din arzikin daga ina ne arzikin yake kuma wane ne yake ba da arzikin ya mance da shi sai ya dauka kawai duka arzikin daga mutane ne sai ya koma yana godiyar mutane ya manta da Allah wanda shi ke ba da arzikin to wannan shi ma alama ce daga cikin alamomin raunin imani wa anta bumhum ala ma lam yutika Allah kuma cikin raunin imani ka rika zargin mutane cikin abin da Allah bai baka ba Allah subhanahu wata'ala ya hana ka wata falala sai kai ta zargi ai wani ne bai so ba ai wani ne aka hada baki ai wani ne aka yi kaza ai wani ne aka yi kaza to wannan na daga cikin raunin imani sai yace inna rizqallahi lalli arzikin Allah la yajuruhu hirsu harisin kwadayin mai kwadayi bai jawo shi bi ma'ana ba kwadayin mai kwadayi ke jawo arzikin Allah ba sai dai kwadayin mai kwadayi sababi ne daga cikin sababban kuma da ke jawo arzikin Allah wanda ya kwadaici ni'imar Allah da arzikin Allah ya miki ya fara kasuwanci in Allah ya taimake shi sai ya samu da haka ya zama sababi ke ya zama sababi da haka kore shi a matsayin sababi ba daidai bane amma sanya shi a matsayin kwadayin mai kwadayi ne ke jawo arziki a ba haka bane so nawa ne mutum yakan miƙe ne mai arziki bai samu ba so nawa ne mutum yakan dan yi motsi kadan ya samu arziki da yawa so nawa ne ma mutum yana kwanci akan garin shi arziki ke biyo shi da haka ashe kwadayin mai kwadayi ba shi ke kawo arzikin ba sai dai yana iya zama sababi daga cikin sababba wala rabbuhu karahiyata karihin haka nan kuma kyaman mai kyama bai isa tun kwada arzikin Allah ba so nawa ake ma mutum tsoro ai mishi hasala amma kuma Allah ya azurta shi da haka duk wani ya kyamaci kada Allah ya azurta ka ba zai hana Allah subhanahu wataala ya ainihin shigar da falalen shi zuwa gabawa wannan hadisi ne mawdu'i ma ba da'ifi bane hadisi ne mawdu'i kun fahimta hadisi ne mawdu'i ba da'ifi bane ma mawdu'i ne Sheikh Al-Albani ya kawo shi a cikin da'ifa yana cikin hadisi mawdu'i wa ana Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala daga nana Aisha daga manzon cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas duk wanda ya nemi yardar Allah ko da ko abin da zai yi dinki sami yardan Allah zai fusaka mutane radiyallahu anhu to shi kuma sai Allah ya yarda shi wanda ya miƙe yana ta aikin da zai sami yardan Allah me yiwa kila wannan abin bai yi ma mutane dadi ya bar gemu domin ya sami yardan Allah shi kuma mutane ɗan gidan suna ta ganin da Allah jibe ka yaran ka da kai shekaran ka bai wuce 35 zuwa 40 ba da Allah jibe ka ka ga matsoho ka ga mutane kenan ba su jin dadi kenan shi kuma sai ya tsaya kai da fata ina yin wannan ne domin neman yardan Allah ka ga ya nemi yardan Allah ko da zai fusata mutane bai sanya wandan shi ya wuce idan sawu ba domin annabi ya ce wanda ya sanya wandan shi ya wuce idan sawu yana cikin wuta sai ya tsorace wannan wutan sai ya ce bari in bar wandona kar ya wuce idan sawu aka yi ta mishi izgilanci da Allah dube shi da Allah dube shi kamar zai tsallake wuta da Allah dube shi ku kun fa tsananin addini ku kun fa kaza kun fa kaza aka sanya mishi kafan zuka amma dai shi ya doge saboda yana neman yardan Allah to sakamakon da Allah zai masa radiyallahu anhu sai Allah subhanahu wataala sai ya dace wa arda anhu an-nas kuma ana nan sai Allah ya yaddar da mutane shi sai mutane sun gane wane na kirki ne wane na Allah ne in kana neman ka bada ajiya ka ba wane in kana neman kai magana na sirri ka yi shi wane alhalin kuma shi ne jiya suke zargin shi suka sanya mishi kafan zuka cewa kai tsananin addini amma kuma yanzu gashi sun zo in ana neman amintacce shi za su nema in ana neman mutumin kirki shi za su nema in sun ga a gida an yi sata kaza an za a ce ba wane bane an san ba zai aika ba to kenan Allah ya yaddada mutane ya yaddada mutane gare shi ya sanya mutane sun yadda shi domin abin nan hannun Allah ne zakatan bayi na fakankanin ya san Allah guda biyu ne in Allah ya juyar da zakatan mutane sai su kaunace ka in Allah ya juyar da zakatan mutane sai su kyamace ka to duk wanda ya nemi yardan Allah ko da mutane sun kyamace shi to haka nan kuma Allah subhanahu wataala zai sanya mutane su kaunace shi ko da ba duka mutanen ba amma dai mutanen kirki za su kaunace ka wannan shine sakamakon sa wa man iltamasa ridan nas bi sakati Allah wanda kuma shi dai yana son ya burge mutane ko da ko zai fusata Allah shi duk abin da zai ya za a yi mutane su so shi ya za a yi mutane su yabe shi shi yasa bai umarni da abin mai kyau bai hani akan mummunan aiki duk abin da yaga an yi mare kyau shi dai a lallaba dai a tafi shi dai kar dai mutane su fushi da shi to duk wanda ya zama haka yake sakhiballahu alaihi shi kuma Allah zai fushi da shi wa ashaba alaihi nas kuma zai sanya mutane ma duk su koma suna fushi da shi sai ka ji mutum ya dage yana ta neman yardan mutane sai ka ji mutane suna cewa wannan aikin banza ne duk aikin shirye ne ai mun gane wai shi yana ta neman yardan mutane ne sai kuma Allah ya dora mutanen kuma sai su yi ta fushi da shi wannan hadisi al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin sahihin sa to akwai riwayoyi wannan hadisi ma ya zo a cikin sunan Tirmidhi amma ya zo da riwayar manil ta masa ridallahi bi sakhatin nasi kafahu Allahu mu'natan nas ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكلب الله الى الناس سي الله يكاله شي ده متاني دد دي معنى سو دي يا ذا cikin sunan Tirmidhi hadisi na 2414 kuma Albani ya kawo kwatan kwacin irin wannan ma a cikin sahiha shi kuma man arda Allah bi sakhatin nas kafahu Allah an-nas wa man asqata Allah bi rida an-nas wa kalaba Allah ila an-nas hadisi ne in kin tace dai bashi da wanta baba abin da ake so ka gane shine duk abin da zaka yi kada ka tsorace mutane ka tsorace Allah ka nemi falala da ainihin rahmar Allah subhanahu wataala fihi masail sun abin da ya gabata zan fahimci al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati ali imran mun fahimci ma'anan ayin da ke cikin surata ali imran inna ma zalikum ash-shaytan الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة منفرد معنا عند كتك صوت التوبة إنما يعمر مساجد الله كينا الثالثة مسألة أكو تفسير آية العنكبوت منفرد معنا عند كتك صوت العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله الرابعة مسألة هدو أن اليكين يضعف ويقوى للي يكين ينا كرففا كمين يرون kamar da kasan imani yana yin rauni idan aikace aikace suka yi rauni imani yakan yi karfi idan aikace aikace suka yawaita na alkhairi al-khamisatu mas'alatu biyar alamatu dha'fihi mun fahimci alaman da ke nuni akan rauni imani wa min zalika daga cikin haka hadhihi salat wadannan abubuwa guda uku da muka karanta su cewa daga cikin alaman rauni imani mutun ya nemi yaddan mutane ko da zai fusata Allah ya gode ma mutane akan arzikin da Allah ya bashi kuma ya abinne ya zarki mutane akan arzikin da Allah subhanahu wataala ya hana shi as-sadisatu mas'alatu shida anna ikhlas al-khawfi lillahi min al-fara'id tsantsanta tsoron Allah yana daga cikin farillai ba mustahabi bane faradi as-sabi'atu mas'alatu bakwai zikru thawabi man fa'alahu mun ji sakamakon wanda ya tsantsanta tsoro ga Allah shine shi ma Allah zai yarda da shi kuma zai yarda da mutane shi as-saminatu mas'alata takwas zikru iqabi man tarakahu mun ji uquban da za a yi ma wanda ya bar tsoron Allah shine Allah zai fushi da shi kuma zai sanya mutane su rika fushi da shi wannan shine karshen wannan babi muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da tsoron sa ya tabbatar da dagagan mu akan tafarkin madaidaiciya wallahu ta'ala a'ala wa a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك